Chinatown kamar da ake kiranta a nan an kafa ta ne a shekara ta 2004 inda gininta a kama da gine-ginen da ake gani a birnin na Sin akasari dai shi da wannan gini ya kunshi shaguna kusan 200 da ake saye da sayarwa ɗan Najeriya da kuma ɗan kasar Sin ne ke haya a irin waɗannan shaguna domin saye da sayarwa akasarin kayan da ake sayarwa dai sun kunshi kayayyaki ne da ake shigowa da su daga kasar China ko kasar Sin kama daga kayayyaki ko tufafin sawa zuwa kayayyakin gida da kujeru kirar kasar Sin sai dai kuma matsalar tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta a yan shekarun nan ya sanya hada-hadar kasuwanci a wannan cibiya ya ja baya yadda ma wasu yan kasar ta Sin suka rufe shagunan su suka kara gaba walau dai suka koma kasar su ko kuma wasu kasashe na nahiyar Afirka wasu kuwa sun nausa ne zuwa wasu jihohi dake arewacin Najeriya musamman ma dai jihar Kano inda can kuma yan kasuwan kantokwari ke kukan yan kasar ta Sin sun mamaye musu harkokin su na kasuwanci to sai dai sabanin abin da yake faruwa a kantin na kwari inda yan kasar sun ake zargin su da mamaye kasuwanci a nan birnin Lagos lamarin ba haka yake ba a kasarin yan kasar ta Sin dai an fi samun su ne a wannan cibiya da aka kafa wanda kowa ya zo wannan kasuwa ya san cewa zai sayi kayayyakin da aka shigo da su ne daga kasar ta Sin ko da yake kokarin jin ta wasu tsararin yan kasar Sin da har yanzu ke da shaguna a wannan kasuwa ya citara yanda suka ki su ce mana ofa wasu yan Nigerian masu shaguna a wannan kasuwa irin su Malam Musa Dallaji ya shaida mini yadda harkokin kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa
kasuwanci da yana tafiya amma ba kamar na da ba domin yana yin da dola daban ya haura kuma ba za a mutane su meet up da irin rentage dan nan ba so kasuwan ya fadi dai
ya bai tsadan shaguna kenan
shaguna akwai tsada amma da kamar da situation yana nan yanzu din nan so she is considering is considerate there is a good price kamun yanzu dai mutane sun tafi mutanen tenant din sun tafi wadansu sun tafi can Lagos wadansu kuma sun koma gida domin kasuwa zai ciwa kamar da
mutane sun ragu kenan matuka
kamar masu siyayya dai sun ragu domin mutane sun tafi amma dai kasuwa dai tana cin kadan-kadan
ita ma madam Jumoke Abimbola wata mai shago ne a wannan kasuwa na China da ke nan birnin Lagos kuma ta bayyana mini yadda harkokin kasuwanci ke tafiya
before now it used to boom very well but really be slow
tace kwarai kuwa muna gudanar da harkokin kasuwanci a wannan cibiya to sai dai kuma harkoki na tafiyar hawainiya ba kamar da yake a can baya ba to ko matakin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta dauka yanzu wanda zai baiwa yan kasuwar Najeriya amfani da kudin kasar China zai taimaka muku
yes very well to help to kind of boost the business relationship more instead of going through changing dollar to yen now we can even deal directly with our own currency which will help in a way too
tace kwarai da gaske wannan mataki zai taimaka kaga ba sai mun sayi dalar Amurka ba akasarin tsadan da muke fuskanta a wannan kasuwa na dan saba ne da sayar dala to sai dai kuma bincike ya nuna cewa bayan matakan tattalin arziki da aka dauka a Najeriya da kuma tsadar rayuwa da ya kawo na kasu a hada-hadar kasuwanci a bangaren yan kasar ta Sin akwai wanda ke zargin cewa harkoki irin na yan damfara da Najeriya ta yi suna a kai na daya daga cikin abubuwan da ke sa su gujewa harkokin kasuwanci a Najeriya ba zan yi jibin murayen Amurka daga Lagos